to shine kuma Allah yayi abinda aka samu muka ce bari mu kawo
dama kun ce 20 ne ko ko hajiya
20 ne
Mita tamanda tukwa za dugo ibirda laife mwere zamani sunana tijana da muda gangwaro toro inda anzaka miki tarada watakungi ya tamata merajin talapa watu aluma misuna yarda din mata wato Trust Women Foundation kenan inda yanzaka muna cikin yankin Hotoro kuma wani mara lafiya ne inda yanzaka suka bibiya suka ga wannan mara lafiya ta shafin WhatsApp kuma har suka bibi gidan inda yanzaka muna cikin gidan Mallam Adamu wanda yanzu za su mika masa kuɗi amma za mu ji ko nawa suka bayar amma za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin sakataren kungiyar sai mu ji ta shugaba menene suna
sunana Hawwa Fulani so 20 ne muka samu za a ba wa baba domin a ci gaba da nema mishi lafiya
to amma me ji hankalin kuma kuka ba da wannan kuɗi
to yanayin jikinsa da farko dai wani mara lafiya muka zo unguwar nema to cikin neman wannan sai aka samu wannan gida sai muka zo muka ga yanayin jikin shi ya samu paralyzed baya magana magana ta dauke kuma suka yi mana bayani sun je asibiti kudaden su ya kare ba su da komi sai muka duba halin da suke ciki shine muka ce to bari mu koma mu sanar da gida ga halin da ake ciki ga irin mutanen da muka je muka gani muka yi taxin junan mu muka hada wannan kudi naira 2000 har 20,000 muka ce to bari mu kawo mishi tallafi
na'am to za mu so mu ji baba menene sunanka
ne sunana Mallam Adamu
to ya kaji da wannan tallafi
ne sunana dai ni da kawai sunani ni dai kasan bani bas sunan iya cike cikin magana nake ba amma ni ina ne ya gaya muku dai akan abin da na gaya musu gashi ni ga nunana kawai sayar dalin da yake
to yanzu ka mana tare da shugabar kungiyar kuma za mu ji cikakken sunanta mu ji ainihin wannan tallafi yaushe suka fara kuma za mu zama mu ji cikakken sunanki
assalamu alaikum sunana Aisha Lawan Saji Rano wannan kungiya mun kafa ta dama dan irin wannan tallafin tsawon shekara 6 mukan iya zuwa asibitoci da makabartu da masallatai da kuma kamar wayannan kungiyannin mukan yi bincike da mu da sauran shugabannin wannan kungiya mutanen da suke cikin wani yanayi mu yi kokari mu zo mu fada a gida da ragowar members abinda Allah ya sa mai taro mai sisin kobo ya kawo kafin da muka tara mukan zo mu bayar ko mu je mu kai ayi abubuwa fisa billahi ganin mun hassasa wannan kungiyar ne ganin yanayin da jama'a suke ciki da halin matsin rayuwa shi yasa cikin yadda Ubangiji zaka ga duk abin da muka gani ko ba yawa mukan kulla mu kawo mu zo mu ce gashi a taimaki lafiyar mutane saboda an ce lafiya uwar jiki ko ba haka ba
amma wannan kudin ya aka yi ma aka same
shi kamar yanda na gaya maka a baya cewa wannan kungiya a matsayina ne na shugaba wannan kungiya ta yardaddun mata Trusted Women wannan foundation so tunda Allah ya sa muka kafa ta dama mun gina ta akan haka duk wata member an za ta shigo kungiyar mukan gaya mata dama ga abin da ya sa muka kafa kungiyar sukan na amsa yadda saboda abu ne wanda yake na taimako shi kuma cikin yadda Allah members din duk wanda muka gaya wa suna kokari su kawo ayi abin da za a zo ayi a taimaki dan adam ko mutanen da ake ganin suke da bukatar to shine dalili amma mu a kungiyance ba mu da iyayen gida ko kuma wasu masu tallafa man an ka huce mu dai members din mu muke tallafa kan mu mai taro mai sisin kwabo ayi abin da ya kamata tsahon wannan shekaru shirin da nake gaya maka
yanzu kuna kira ne da al'umma su shigo su
tallafa yanzu muna roko da gwamnati da ma al'umma da 'yan kasuwanni da duk wani ma wanda yake ganin rayuwa yana da halin ya taimaka mana a wannan kungiya muna roƙo muna kira muna bara da ya kawo mana tallafi saboda abin da muke yanzu ya ninka nan gaba fin haka saboda ka duba an ce hannu ɗaya baya daukar jinka kuma aiki ne na aikin Allah kuma mun tabbatar jihar Kano jiha ce mai tausayi mai kuma jama'a masu son taimaka irin wayannan abubuwa shi yasa muka gina ta akan haka kuma muke roƙo da Allah duk wanda ya gaira da hali ga wannan dinmu na address dinmu da phone number dinmu zamu iya sanarwa zai iya contacting dinmu kuma duk abin da kake ganin zaka bayar muna son in ka bayar shi ka zo ka tabbatar ka ga abin da ka bayar ya je inda aka kai sakon to shine fatan mu da kiran da muke wa al'umma jihar Kano baki daya da ma wasu sauran jahohin
na'am wannan shine mutum na farko da zaku bayar din nake
eh a yanzu yau mutane uku zamu gani yanzu wannan shine mutum na farko da zamu ka fara tsaya da shi ai ka gani zamu fara bashi daga nan kuma bayan mun gama da wannan gidan zamu tafi shi ma wani dayan saboda in ka dube su mutane ne wanda suke cikin wani yanayi wanda suke bukata a taimaka min ci zaka ga sun ce ma saboda cin bashi da maganin larurar suna kokarin ma gidan da suke ciki yana neman karfin su haya ce a'a gidan kan ne wani ma sayarwa suke kokari dan kamar yanzu wannan gidan da muka zo ranar da muka fara shigowa ana bin su bashin 150 sun ba da jingina gidan so cikin yadda ubangiji da suka gaya mana a hakan sun yi kokari sun biya so sai muka ce to me balance din ciwon da ya rage muka ce 20 muka ce to in Allah ya yarda zamu zo mu ba su a ce gaba saboda alhamdulillah yanzu mun ga yanayin jikin nasa yayi sauki bisa san da muka zo zuwan farko yawa malam Tijani kamar yadda muka gaya maka didi a unguwar kawo lambu din hotoro so mun zo kamar yadda dama muka zo wancan kanan da farko ya ce yana siyan magani yana sha to kuma kudin maganin ya kare akwai kungiyar da tun farko ta fara daukar bayanin nasa ta tura mu ma dalilin wannan muka gani muka ce to bari mu kawo dauki mu ma daidai bakin gurgudu ladan Allah ya hada mu a ciki baki daya to alhamdulillah mun zo yanzu yanayin jikina shi ma da sauki waccan mata tana kokari ita ce ina ji umma yan awaki to mun ce zamu ba da namu a kungiyar ce wannan kungiya ta yardadin mata Trusted Women Foundation zamu ba da 20,000 shi ma kamar yadda muka ba na baya shi ma ya samu ya sai koda maganin ne Allah kuma ya karo sauki da lafiya to yanzu gashi nan secretary ya za ta mika 20,000 din kamar yadda ta saba mikawa a motsa ni baba to alhamdulillah Allah ya saka muku da gidan aljanna yanda kuka ba mu kuka faranta mana Ubangiji ya muku tukuici da gidan aljanna kuma Allah ya tsare muku lafiyar ku da imanin ku kuma mun gode kwarai
yanzu ka ga muna a cikin gida na uku a cikin hotoron kawo kenan inda wayannan kungiya ta yarda din mata ce ba da tallafi ga marasa lafiya wanda suke a kwanciya yanzu ka ga shugaban kungiyar na Dubai
ranar da muka zo suka ce ba kuɗi to da muka ji muka ga ita ma wancan ci gaban da sauƙin 25 kuɗin maganin kun fahimta 2,500 kuma kudin motar da za ku dauke shi zuwa gurin amin ya Allah
ita dai shugabar ta mu ta zo kwanaki ita da Fulani to yanzu alƙawarin da suka yi na dawo Allah ya dawo da mu gaba daya sun zo sun ga yanayin jikinsa shine ta koma ta same mu a kungiyance aka yi shawara mai dari mai kwabo aka tara abinda aka tara kamar yadda su gida na farko suka yi muku hanyar magani kuka ce ba halin zuwa Naira 25,000 to yanzu wannan kungiya ta kawo muku tallafin Naira 25,000 sannan da Naira 5,000 wacce za ku sintirin mota ku kai shi ku dawo da shi muna fatan Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah isa a dace 30,000 kenan yanzu abin da kungiyar yardaddun mata za ta ba ku yawa
aje me zaki ce game da wannan tallafi da wannan kungiya ta yardaddun mata ta samu
sai in ce Allah ya ba da lada Allah ya taimaki mai taimako Allah ya sa ta da alkhairi ya ji daɗi ne Allah ya ba da lada Allah kuma ya sa mu dace
17 18 19 20 da 1 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 gashi 30,000 Allah ya ba shi lafiya
kungiyar yardadin mata kenan wanda ta bada tallafi a unguwar hotoron kawo kenan gida na uku kenan yanzu haka inda muke cikin wannan gida kuma wannan kungiya yanzu haka ta bada tallafi wato kuɗi kimanin kusan naira 70,000 kenan ga mutane kusan guda uku kenan wanda suka amfana da wannan tallafi sunana Tijani Adamu ita ta wanda 8.5 da lafiyar murar zamani sai kun ƙara jina